ce ya wani yana gani dan koyo zai fi shi nasara ko suna karkada mu karkaje tsoro dace karwuri ko taro nuna asalin ka da tushen ka zai baka martaba wata rana nisa kawai ka nemi da kanka dan yanzu babu mai taba baka kai hakuri wajen ni'iman ka zai baka arziki wata rana farin cikin marashi mai shine ya Meshi farin cikin samaran shine dole a rayu bangon juna sirrin ka ya zama sirrin ka karka yawaita nuna kalar ka maganin dukan matsalar ka lillahi zaka kaiwa kuka ubangiji ina roƙon ka madan isa ba ku matsayina rabiya fa duka kurina dan martabar fiyayyen bayi rabiya fa duka kurina dan martabar fiyayyen bayi rabiya fa